Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran da suka shafi mata zalla, inda a yau ma 14 ga watan Afrilu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan lokacin hutu na mata.
Yake Amina, masu saurare muna tafe da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau Zara, wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta samu tattaunawa da mata akan lokaci na hutawarsu, wato lokacin hutu daga ayyukan hidindimin gida da yara.
Muna kuma tafe da amsoshinku daga shafinmu na abota wato Facebook, sannan za mu ziyarci filin ƙwalamarmu.
Kuma albarkacin watan Ramadana muna tafi da nasihar malamai.
Daga bisani kuma za mu bude muku layi domin ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce shin kuna ganin ya kamata a dinga warewa mata lokacin hutu daga hidindimin gida da kula da yara? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko ta fito daga Zirkifulu Usman Sharif Kwatarkwashi daga jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Yace salamu YDG, yana da kyau matuƙa gaya a rinka warewa ƴan uwanmu mata lokacin hutu domin samun lokacin kula da yaran su, saboda ta wannan hutun za su ƙara samun ƙwarin gwiwa bawa yaran su tarbiya ta gari. Nagode ku tashi lafiya.
To sai kuma amsar Ibrahim Ango Buchali, inda yace haka ne kam, shi yasa ya kamata a ce maza su dinga taya matansu aikatau, musamman ma wanke-wanke da wanki.
Shi ko awwal na yaya Jibo yace gaskiya ya kamata, saboda ita rayuwa tana son hutu.
Shi kuma Muhammad Gadar Malam Mamman daga jihar Kaduna yace salamu yau da gobe, abin da ya kamata kawai shine kowa ya taimaki iyalinsa gwargwadon ƙarfin da Allah ya bashi kawai.
To Amina, kin ji kuma shi AMK ɗan talaka yace a tunani irin na Yahudawa ya kamata, amma akasari irin namu na Islama bai kamata ba, domin haƙƙin ta ne na yin dukkan abin da ya shafi yara da kuma wani aikin cikin gida.
To Zara, kin ji kuma amsar Ibrahim Muhammad yace to VOA, kuna ganin ya kamata a dinga bawa mai gida hutun kuɗin cefane na yau da gobe?
Dauda Idris dan kare-kare, Allah ya sa na faɗa daidai, yace yau da gobe idan aka rinka warewa mata lokacin hutu a gidajensu, gaskiya za a samu matsala, domin wata rana zaka ji sun shiga yajin aiki domin wasu matan sai a hankali.
To daga Damagaram, Muhammad Bako Jadkori Alassana faɗa daidai yace salamu yau da gobe, AI dama babu tsanani ko a cikin addini, saboda haka abu ne mai kyau mace ta dinga wa mijinta hidima kowane lokaci gwargwado cikin nishadi da hakuri da taimakon juna da haɗin kai da girmama juna. Mun gode.
Saminu Maimai gadan kunsa altafawa balewa yace a'a bai dace ba saboda mata su ne gida idan babu su babu gida idan sun yawa gida ya gyaru
to lawal azzazzau kuma yace assalamu yau da gobe a matsayina na musulmi kuma bahaushe ni ban ga ya kamata a dinga warewa mata musamman na aure wani lokacin hutun aikin gida ba
Amsar mu ta gaba ta fito daga Babandi Manne Bande daga jihar Damagaran yace eto ya kamata a dinga warewa mata lokacin hutu daga aikin hidimomin gida kamata yi wani lokacin ne gida yace yau ni zan yi aikin gida koda kwana ɗaya ne a cikin mako
to sai kuma Salimu Lingilingi ya wuri yace tabbas muna goyen bayan warewa mata lokacin hutu daga hidindimin gida da kula da yara a ganin cewa abubuwa ne da suka yi musu yawa ta fatan ya samu dace
Alhaji Mele Yusufari yace bai kamata ba ni dai ana wara'ayin bar su da hidimar gida da kula da yara wannan shine abin da suka saba
sai kuma amsar Garba na Halikan ba inda yace a'a bai kamata ba saboda nemo abin sarrafawar shine babban aiki ba wai aikin cikin gida ba kuma ya kamata matan su gane duk aikin da mata ta yi wa miji duk lada ne ba wahalar banza ba
Usman Manika ne ruwa road funtuwa yace gaskiya ni ana wara'ayin hakan na da wuya ganin yadda aka san uwa da kula da yara musamman ma tafiyar da tarbiyyar su sai dai idan larura ce ta same ta hakan yana da kyau ta samu cikakken hutu
to sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Yakubu mai manja funtuwa da Umar baban yaya saban gida da Sani Umar na Iliya inda suka ce shakka babu ware ma mata lokacin hutu daga hidindimin gida da kula da yara hakan abin da ya kamata ne ganin yadda mata ke shan wahalar aikin gida a lokacin azumi da fatan su kuma mata kada su shagwabe su rinka samun wajen zama su ce ba za su yi aikin gida ba
kai kin ji Amina shi kuma comrade Abubakar Itata yace BOA kuna rayuwar ku na Turawa dan Allah kar ku sa matan mu na Afirka su yi mana tawaye ku yi rayuwar ku mu yi ta mu dan wannan ta da zauna tsaye ne
to shi kuma lawali Manchester kan ba cewa yayi gaskiya bai kamata ba saboda yadda shi mai gida ba shi da hutu wajen kawo abubuwa yau da na gobe hakanan su ma ba su da lokacin hutu na hidimar gida da kulawa da yara
Amsar Simon Arbamu yace yau da gobe idan aka ware musu lokacin hutu daga hidimomin gida da kula da yara to na fita a nemo fa
to sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau wacce ta fito daga Sale Rukna Bamube di Allah sa na faɗa daidai inda yace assalamu yau da gobe ni a gani na yin haka ba zai haifar da ɗa mai ido ba kowa dai ya rungumi aikin sa kawai a zauna lafiya nagode ku tashi lafiya masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu
to masu sauraro yanzu kuma bari mu leka zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar
Yusuraro barkanmu da sake hadewa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe zauren matasa inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar mu na yau da kullum a wannan zauren namu ina tare da mata inda zamu tattauna da su akan al'amuran da suka shafi mata bakina barka da zuwa wannan zaure
barka da warhaka sunana Salamatu Bello Abdullahi
sunana Lami Baba
sunana Comfort Salaudi
to malama Comfort barkanki da zuwa malama Salamatu da kuma malama Lami
to barkanki da malama Fatima
ba masha Allah yau dawa muna son mu tattauna ne akan al'amarin da ya shafi jajircewar da mata suke yi a gida su bada lokacin su don kula da gida kula da mutanen gidan kula da abin da ya shafi al'amarin mijin su ƴaƴan su da kuma iyayen su mace kenan gurzuwa shin ita wannan gurzuwan kuna ganin ya dace a ce akwai rana ɗaya da za ta iya warewa kanta da ce yau ranar hutu ne ma a tarayyar ni shin ba ta yi laifi ba idan ta yi haka baya ganin cewa rayuwar tun daga safe zuwa dare gaba ɗaya da al'amuranta shine na ta kyautata wa rayuwar ko in take zama da su fiye Allah mijinta ne ko ƴaƴa ko iyaye
to haka ne Fatima za mu iya cewa kisan in akwai fahimtar juna tsakanin mata da miji za a iya cewa rana ɗaya mace za ta iya ce kai yau ne gida ni ne na barbaka aikin gida
a'a Allah ko
I think why you are put at Kwana in
Jikiba engine, why
you would give an engine? Finger Kenny Winky, Kenny Girkin, Kenny Sharangida, Kenny, the Haka, the kicker image.
Majum, much
is an attention to Mijama. Fingani, she could make a vision that Jama Jesus and Baby. I check and Garamia, like your copper of
Haka,
to take a ship of like your copper of
Haka. Upon Dick is
waking now, to me, I'm waking now, I get a shame. Can you have Tamayan up on Chapel and I come to Jera? Sai ce lami ne goma kaza
eh
lami ne goma wancan
eh
ba zai tashi
mallaka
sai dake ki da kika da dai za samu rana dai dai sai a ce yau ni dai yau na bar maka kai kai duka komai
musamman ni lama a ce ranan mata ta duniya ranan a ce duk wata mace ta duniya ta zauna
ranan
ta hanya kuwa akwai za samu sukuni kwa tsakanin su za su yi
aiko Fatima na ganin mu gwada ko Allah ya kai mu shekara biyu zuwa mu gwada
mata to antuna ni ta bada shawara za ce a gwada malama comfort
na'am
shin kina ganin idan mace ta tashi rana daya tace yau a gidan nan ba ta waye tai ba ba cewa tai ba na yi ba ko kuma a'a na gaji da ku ba a'a rana ne ta waye tace kai yau ni ma amun abin da nake yi yau ni mikiwa zan yi akan gado kina ganin ba gazawa bane ko in ce nuna cewa ta karaya tunda kun ce duk abin da maza su yi ku za ku yi fiye da mana su
ya dangana ga irin mijin da kika akwai wani man yaran kina aikin zai ce wife yau kin aiki sosai bari in ce maka miki warin dafa abinci
wato ana samun irin wannan maza
ana samun sosai saboda na taba ga wani mutumin da matan shi ta haihu muka zo yace bari in taya matan yin abinci da wani sabuwa sai ce a ki bari zan wanke kayan yace to bari in shiga kitchen yace madam ba za ki iya yin yanda nake so ba nace aya bazan iya me zaka girka da bazan iya yi ba sai ce wallahi abincin pepper soup irin na garin mu da in mata ta yawo ana mata plantain a sa pepper soup na kifi ayi sai nace to yace zo na kawai ba damuwa zan yi shi na mijin da ya kuma sai sa ma kowa a plate din shi sai ce ku danna na kuje
amma wannan ya kamata kai shi gidan radio
wallahi mutumin fa haka
yake kuma a TV sauran mara su gani
yanda Allah ya halice shi yana tosayin mata
to
wannan lokacin matan ta dawo daga aiki ku sai ce zauna kawai zan kawo miki abinci amma wannan lokacin fa tana yi because shi lokacin yana makaranta ita tana yi but the moment in ya dawo kamar weekend haka to zai ce madam ni fa ina son variety dina sai zo na yi ma mata yi ma da maman shi mata zo ta ce kat dai fa a ce magani aka yi maka
eh wato ta haifa mata
eh tana ga ma yarinya kan fa a ce magani kika yi mishi first mama ki bani Allah ne ya bani to mu za mu dana Allah ta mu suna wannan wallahi ba ta so ni ya bane
sai ga sani ba kamar yadda da farko malama lami ta ci wasu in aka samu fahimtar juna akan samu a taimaka mu juna wasu fahimtar ba fa za su maida hankalin su ne ma su fahimce ka ba kawai kai ne wuka kai ne nama
kawai Allah ya daura
wa wance wance wani lokaci zaki ga kina da yara ma ko da zaki ce yaron ki ko misali a ce Allah bai baki mace ba sai ki ce yaron ki ne bi kila dauki tsantsi yayi shara sai ki ga ya hau fada ya za ki sa yaro a kunje babba zai shi ba kai baka ce maka ba ta sa yaro yayi mata kai tsawa ita an kirkire ta da katako ne da ba jini a jikinta
to
kuma tana son hutu abinda hasali ma abinda aka ce mace yar hutu ce hasali ma su ya kamata su je su fita su nema kuma su zo su dafa su ba mu mutum na haɗu da kafafun
kai salamat
mai kyau ma
abin bai muku yawa ba
dan yawa dan da
dole yara su koya mana ba komai bane uwa za ta
dinga kina maji
dole iya mace ma ki koya mata
yadda za ta yi
in
tayi yau ko jibi gobe ke maki
wanda kani ma ya ce
wai kana kuskure kina gyara mata
bayan nan ma ai kila Allah bi hore miki mace kun maza kike haihuwa ai yana da kyau su
maki maza ma kuma
akwai gidan da na je hatta kin ga miyar karkashi shine ba kowace mace take
iya ba
to wannan yaron na je na samu ya mu mamu tuwo da miyar karkashi mun shiga mun zauna mun ci sannan kuma akwai wanda na gani tun lokacin 90 mun je barka ni kamar yanda comfort tace shi hasali ma bayan suna da shi da matar raba girki su take saboda Allah ya ba su yan biyu ne to kwana biyu zakai tana ronin yaro yaran tana musu wanke kashi wanke kaza da kaza da kaza duk hidima na yaran ita take yi two days shi kuma da mai
wani kwana biyu
shi yana kitchen idan kwana biyu ya zago za ta bar mishi tsakaninta da yaran nan ba su nono lokacin tun ma ba pampers
napkin ne
ga musu napkin idan suka yi bayan gida suka yi fitsari shi zai sa omo
ya
wanke ba rukun yaran kawai canji suka yi haka suka tsara musu to kin ga akwai ire-iren wayannan su kuma wayannan mara su fahimtin din fahimta ne kuma yadda muka ce ni
a ko dai sun da ko dai maza duniya
ba haka bane Allah ya shin fahimta ne saboda ba wanda bai san taimako a duniya kuma yau da kuma rai yana son mai kyautata mishi kuma wani misali kin tuka tone kin ijin muciya dauka ka jingina kar ma ka wanke wallahi kin san ya ce maka miki zuciyar ki za ta yi ki sanyi so amma wasu su a kwata-kwata hatta inda hali ma inda yake zaune zai matsa zai ce zo ki matsa da ni
kwarai da gaske
kamar yadda Lami Dalta ce biro sai kin dauko biran sai a manta a ce dauko takardar sai kin dauko ta na manta akwai wani fail na nan kasa dauko
kuma a'a ni assalamu
alaikum ba dai sai mai da ke line ta fara
da ma can ne ma gashi ne abu yana kusa da shi ke kina can ruwa daka zai kira ki ne lani mi koma wannan mu da ke kusa da shi wani ma zaki doka kamar mugunta ne
mugunta ne mugunta kin gane inda mugunta yake
min ba wani ya shi doka baka
wani ya shi
doka mun zo
wannan ma ko kina ji idan ki biyu ne aka ce zuki akwai wanda
tana ya kan bai ci
sai ya san cewa
cikin nan ga abinci
ya ji ni
ka
wani tsawa idan an ka hargi tsaki sai kin gane sai ki ji ya ce wai ruwa zaki dauka ma shi
ana nan tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ku biyo mu mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan tattaunawar yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku shin da gaske mata sun cancanci su dinga hutawa daga aikin gida ko kuma gazawa ne lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1 2 0 2 0 5 5 6 5 5
To jama'a masu sauraro mun samu kiran mu na farko daga jihar Kwara da wa muke magana
Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Dallo Garba ina wasu kuto a Najeriya mai blouse kala kala daga nan Kwara
muna jin ka malam
gaskiya wannan maudu'i da kuka dauko maudu'i ne wanda adda muhimmanci musamman ma ga jama'a dan ya kamata gaskiya a zanka tausaya ma musamman ma mata ga irin ayyukan gida na dauke musu shi irin aikata da sauransu domin su samu su ji dadin kula da yara da kuma ba su tarbiya mai kyau dan gaskiya idan hab abu yawa mata yawa gaskiya ba su samu kula ta musamman har su samu ba ta yara tarbiya wanda ya kamata amma idan ana samu ana dauke musu irin waɗannan ayyuka za su samu dama ta ganin cewa suna kula da su suna kuma tarbiyyar da yara kamar wanda ya kamata da haka ina kira ga uwaye da kuma magidanta don Allah da su dauke ma musamman ma mata irin wahalhalun da suke ciki da kuma dawainiya da kuma taya su wannan ita ce gurin mata na gode biyo ita an jima
to mun gode Bello yanzu sai kiran mu na gaba daga jihar Kaduna da wa muke magana
to Aja barka ku da kike
yauwa barka dai da wa muke magana
Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasa da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya.
Muna jin kamar Murtala ka ji maudu'in da namu na yau.
Gaskiya kin san zamanin da muke ciki da wancan zamani wasu karni da ya wuce da bambanci. wanda rusan lokacin akan dauki mace kaman baiwa ce ko jaka ce ko yar aiki ne a'a ita mace abokin ta a karayawa ne na duniya ma da lahira mutumin ko da aka ce abokin ta a karayawa ne zai zamanto ka taimaka masa ya taimaka ma ta wannan bangaren kai ma ka taimaka masa ban ga wai abun kunya ko abun girman kai ko abun kaskantar da kai dan ka zo ka ga matar ka aiki ya mace wa ka kama mata ni yanzu lokaci idan na dawo da ƙwararren lokaci idan na ga ba mai yara wasu abubuwa na kan ce abokin zama na musu hatta wasu ka aiki na ma wallahi na dawo na ga ba tema da daddare na dawo zan kama in yi shi ne ko a bar shi da safe ake ƙara taruwa in ta kama ma hawan kyau kira ake mata menene duk ba ku ka bata ba kila abincin da ta sa ma ne ma ya dade baka ta wanke baka zo gani ka wanke to mu fahimci cewa rayuwa kawai fa ba an ce mata su bayi bane ko a takura musu a'a suna da iya kansu kana da iyakanka idan kaga ta gaza tunda mai rauni ne sai ka taimaka mata yanda ta gaza ka karashe mata sai komai ta fi daidai a fatan za a tashi lafiya
to mun gode Murtala da wannan kira naka yanzu kuma sai daga jihar Adamawa da wa miki magana
Assalamu alaikum sunana Salihu daga Gudumiya Adamawa
Muna jin ka Salihu me ce ce
ku gaskiya na yawa gaskiya na ganin bai kamata a ba mata damun hutu ba
To me yasa ka ce haka
Gaskiya kawai abun bai yi bane
So ka su huta kenan
A ka su huta wallahi wasu fa sai kaga wai ga mata ayi girki ayi aiki kaza kaza wai sai a nema musu ko yar aiki kaga dai suna abun dai gaskiya bai kamata ba
To wannan dai ra'ayinka ne Salihu mun gode da wannan kira naka To mun samu kira daga Katsina da wa miki magana
Assalamu alaikum
Wa alaikum assalam da wa miki magana
kina magana da Hassan Dogon Fati daga nan karamin hukumar Batsari dake jihar Katsina
Muna jin ka Hassan
Salam da lillahi To babu shakka maruyin ku ne yau ban ruyi ne mai matakan muhimmanci amma ka dubi irin yanda mata suke bada gudunmawa sosai musamman wajen tarbiyyantar da yara To amma fa kada ki manta wasu matan an san yanzu domin Allah yanzu mutum yana da harkoki wanda zai je kasuwa ko wani abin nan kuma ya dawo gida ya tsaya sanwa kin ga wannan ai domin Allah kamata ya dai su dai dage tun zai wannan haƙƙi ne da Allah ya ba su na su yi ma mai gidansu abinci na kirki a lokacin da ya kawo abinci wanda za su ci tare da iyalansu to zan nasu yi girkin da ya kamata shi kuma ya tafi ya nemo musu abinci haka za a yi a taro sai a rufa mu kai asiri amma dai ni gaskiya yanzu na gida in taya mace abinci kai gaskiya na dai samu wanda zai dan kafka ma mata wannan
To mun gode Hassan yanzu kuma sai kiran mu na gaba daga Taraba da wa muke magana
Kuna magana da Oga Faris Kare Lami da Taraba State
To muna jin ka a gurguje Oga Faris ne zaka ce
To mata dai amma a taimaka musu ne sai dai kar kuma yi da abun kaman doka idan da zaman lafiya mu da kanmu muna iya taimaka musu wajen ayyukan gida
To mun gode Malam Oga Faris da wannan kira naka masu saurare daga haka muka kawo karshen daukan wayoyin ku mun gode
Ira yau binta bace nisa ba ta gayyato mana bakwa filin kwalamar mu don ce mana bayani akan yadda ake kunnan madara
wayo Allah
Kamar sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe inda bangaren mu na girke-girke muke kawo muku girke-girke na zamani da kuma na gargajiya a wannan makon ma ina tare da wata baiwar Allah wanda za ta gwangwaje mu mu yau ya tsinki malama Hauwa me kike ci a wannan makon wa masu rarri
to assalamu alaikum wa rahmatullahi ina da kunan madara da alale na karin kumallo
to malama sai ki gaya mana me idan ake bukata ya kuma ake sarrafa wannan kai
to abinda ake bukata dai a kunan ana bukatan farar shinkafa da madara da kwakwa shikenan abinda ake bukata sai sugar abinda ake bukata kenan uwar gida idan kika samu farar shinkafa ki daidai yawan gidanki shinkafar tuwo farar shinkafa sai ki jika shinkafar ki idan kika jika kika bata kamar 3 hours ta jiku sai ki wanke shinkafar ki sa a blender ki markada ta tai laushi idan tai laushi sai ki samu murariya amma ba mai laushi sosai ba zaga-zaga wanda ake tankada gari da ita sai ki tankade sai ki tace wannan kullun da kika nika shi da blender in kika tace sai ki ajiye kullun ki a gefe sai ki samu kwakwan ki in kika samu kwakwa ki tanka wannan baki-bakin na baya sai ki goga ta da abin da ake goga kubewa daidai yadda kike so ki ji gardin ya fito a cikin kullun kuma ya danganta daga yawan kullun da zaki dama sai ki daidaita ruwanki in kika daidaita ruwanki ki dora kina dorawa sai ki dibi wannan kankararriyan kwakwa ki zuba a cikin ruwan ki rufa tukunyarki lemon sorry na banana ta race muku lemon tsami ba zaki tanaji lemon tsamin ki in kika tankada wannan kika tace wannan kullun shinkafa sai ki matsa lemon tsami a ciki dan daidai yadda dai tsamin zai dan fito a cikin kullun so idan kika dan matsa lemon tsamin ki madaidaici ruwan ga ruwan kwakwa ga ruwa can da kwakwa a wuta kin dora yana dan tafasa tafasa bi haka sai ki dauko kullun ki riga kin daidaita kin hada kin saka lemon tsami a ciki ko da sai ki dama daidai kawai da kike so yayi miki ana amfani da madarar ruwa ana kuma amfani da madaran gari idan madarar ruwa zaki amfani da shi sai ki zuba madaran daidai yadda kike so idan gwangwani ɗaya ne in biyu ne ki zuba a ciki in kuma madaran gari ne to zaki kada madara da ruwa ki maida ta kaman madarar ruwa sannan sai ki zuba a ciki saboda gudun kai gudaji sannan sai a daidaita sugar daidai yadda ake so to haka ake wannan kunan sunan kunan kunan madara
wayo Allah to
kar shirin namu ga nasihar malamai albarkacin watan Ramadana
sunana Dr. Muhammad Kabir masallacin Juma'a na Abuja Al-Qur'ani haka yake dauke da abu mamaki da yayin maganar azumi a gaban ayar sai yace wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb idan bayina suka tambaye ka ina nake tsakanin mu da su kace musu fa inni qareeb ina kusa da su ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa kiran mai amsa kira a lokacin da ya ambace ni ko ya nemi taimako tunda Allah ya ce yana amsa ibada yana kuma karban addu'a ta duk wanda ya roke shi musamman a cikin wannan wata dan haka ina kiran ƴan uwa musulmi na Najeriya baki daya da lalle a wannan wata na Ramadana da Allah ya kawo mu su zage damtse wajen addu'o'i saboda Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan damuwa da muke ciki addu'a ita ce magani na gama gari wanda idan mutum ya rike to ya rike ko Annabi sallallahu alaihi wasallama duk abubuwan da yayi a rayuwarsa babu wanda bai yi shi ba game da addu'a komai da yayi yayi shi ne da addu'a daga nan kuma ya samu yayi nasara har ya kai ga inda ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya kafa musulunci a garin Madina ba sai ta hanyar addu'o'i da yayi tai kuma Allah madaukakin sarki ya karba lokacin da mutane na Makka suka yi masa taron dangi a Badar addu'a yayi ya rika daga hannu yana addu'a akan Allah madaukakin sarki ya tsare su daga sharrin masu sharri daga makircin masu makirci har ma maluma suka ce saboda tsananin addu'a da yake yi a wannan guri na Badar har sai da mayafinsa ya fadi to kaga kenan ashe in manzo sallallahu alaihi wasallama ya dage da addu'a don Allah ya tsare shi ya tsare al'ummarsa to mu ma da al'ummarsa ne sai mu dage mu ci gaba da addu'a kuma cikin ikon sa da yardarsa sai ga ya fudda mu daga ciki
ma yau ga wata mai alfarma ya dawo
sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu ne yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da ma injiniyan mu ne yau tare da abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna ni Zahra Aminu Fage anan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya a sha ruwa lafiya
Yeah. shugaban Muhammadi wanda ka aiko da risalar ka nabina Muhammadi shine ya koya mana bautar ka nabina Muhammadi hada da qur'an islam ya bayyana Muhammadi shi da akwai azumi na farilla Shira bauta ikiwana